ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.
Sashen Hausa na muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai, Ibrahim Kalma Si Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 9 ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji cewa wani mai fashin baki ya yi bayani kan rikicin Rasha. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da amsoshin tambayoyinku. Akwai mu kuma da labaran wasanni da Murtala Faruk Sanyin na kan gabatar. Za kuma a ji tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan Ramadan. To amma kafin nan, ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. An ci gaba da kwashe farar hula a yau Asabar a sassan gabashin Ukraine da yaƙi ya daidaita. Kwana ɗaya bayan wani harin makami mai linzami da ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 52 a wata tashar jiragen ƙasa, inda dubban mutane ke jira a kwashe su daga yankin da ke ƙara fuskantar barazana kafin harin Rasha na bazata. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci ƙasashen duniya su maida martani mai tsanani akan harin da aka kai a tashar jiragen ƙasar Kramatorsk a jiya Juma'a. Yana mai bayyana harin a matsayin alamar laifuffukan yaƙi ta baya-baya da dakarun Rasha suka aikata. Yana kuma fatan zaburar da ƙasashen yammaci da ke goyon bayan Ukraine da su ƙara ƙaimi wajen taimakawa ƙasarsa ta kare kanta. A wani jawabin bidiyo da ya fidda a cikin ɓacin rai, Zelensky ya ce duk kokarin kasashen duniya zai mai da hankali ne akan gano kowane minti waye aikata wani abu, waye ba da umarnin, daga ina makami mai linzamin ya fito, waye kai shi wurin, da kuma yadda aka cimma kai harin. Rasha dai ta musanta cewa ita ta kai harin, haka kuma ta zargi sojojin Ukraine da harba makaman don dora laifin kisan farar hular akan Moscow. Wani mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Rasha ya yi cikakken bayani akan yanayin yadda makaman ya tashi da kuma wurin da sojojin Ukraine suke don ƙarfafa muhawararsu. Masana daga ƙasashen yammaci da kuma hukumomin Ukraine sun dage akan cewa Rasha ce ta harba makaman mai linzami. Majalisar Wakilan Pakistan ta sake wani zama a yau Asabar don fara shirin kada kuri'a akan kudirin yanke kauna da 'yan adawa suka gabatar don neman tumɓuke Prime Minister Imran Khan. A jiya Juma'a da dare, Khan ya sake zargin Amurka da cewa ita ke kitsa shirin kada kuri'ar, ya kuma ce ba zai amince da gwamnatin 'yan adawa ba idan a ƙarshe aka tsige shi. Shugaban na Pakistan da ke fuskantar matsaloli da yawa ya yi waɗannan kalaman ne a wani jawabi da ya yi wa al'ummar ƙasar a daren jiya Juma'a ta talabijin. Khan ya yi magana ne kwana ɗaya bayan da kotun ƙolin ƙasar ta yi watsi da ƙoƙarinsa na daƙile kaɗa kuri'ar da aka sa ran yi ranar Lahadin da ta gabata. A zaman baya, mataimakin kakakin majalisar ɗan jam'iyya mai mulki ta Khan ya ayyana kaɗa kuri'ar ta yankan ƙauna a matsayin wadda ta saɓawa doka saboda wata ƙasa ce ta ɗauki nauyinta. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da zaben fidda gwani ke karatowa, jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ƙara fuskantar rikicin cikin gida a jihohin ƙasar. Abinda wasu ke gani ta yiwu ya kawo cikas a jam'iyyar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rigingimin cikin gida a jam'iyyar a wasu jihohi irin su Kano, Bauchi, Ogun da sauransu sai ƙara faɗaɗa yake. Akan haka na tambayi shugaban jam'iyyar na ƙasa, Sanata Abdullahi Adamu, ko ta yaya zai fuskanci wannan kalubale?
Rigiman Kano rigima ne wacce ban cika son yi magana akan ta haka a rariya ba, saboda Kano yana da muhimmanci, na da kima. To amma abin da Adamu ga da kenan, wani lokaci ka ji daɗi, wani lokaci ka ji ba daɗi. Amma tubar gaskiya da Allah, za mu samu maslaha a tsakiyar Kano da kyadda ke magana kafin lokacin zabe. Saboda banda abin da muka yi na kwamiti ɗinmu na sasantawa da aka kafa, magabatan jam'iyyar da dama sun yi yunƙuro yanzu.
Jihar Kebbi na ɗaya daga cikin inda rikicin cikin gidan jam'iyyar APC ke ƙara damarmalewa.
Sunana Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi ina cikin matasan da kai majalisar APC hidima rashin da muhaka mu samu na wasu jigajigan jam'iyyar APC a jihar Kebbi suna koma jam'iyyar PDP gaskiya abin bai da dace waɗannan matsaloli da sun kai faruwa a jihar Kebbi mu san da cewa sun samu asali ne tun daga zabukkan ward congress na mazabu zuwa local gamma zuwa jiha hasun jam'iyyar APC tar rabo bangare guda biyu a jihar Kebbi da bangaren mai girma gwamnati sanata Abubakar Atiku Bagudu da bangaren sanata Adamu Aliyu
to ko ta yaya masana kimiyyar siyasa ke kallon irin wannan caccanza sheka da ƴan siyasar ke yi a daidai wannan lokaci Dr. Abubakar Umar Kare babban malami ne a Jami'ar Abuja
ni a gani na irin abubuwan da suke faruwa na caccanza sheka da ƴan jam'iyyar APC suke a jihohi irin su Kebbi da Kano da Bauchi da sauransu abu ne wanda ba mu kawo sai ya faru da waɗansu su masu burin ganin cewa sun ci gaba da samun fada a cikin jam'iyyar suna ga cewa yanzu ba su da gurbi a jam'iyyar sannan kuma za a iya cewa aski ya zo ga bangoshi a halin da muke ciki yanzu ƙasa da watanni biyu kenan da lokacin da hukumar zabe ta ware akan cewa za a kammala zaɓen fidda gwani a mika sunayen ƴan takara to su waɗanda suke fita din a zahiri ganin suke cewa ba su da wani gurbi a jam'iyyar APC
ba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni a ci gaba da kawo muku fashin baki kan yakin da Russia ke yi da Ukraine mai samun goyen bayan yammacin duniya wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya tuntubi mai fashin baki Professor Kamilu Sani Fage na Jami'ar Ado Bayar dake Kano wanda ya fara da tambayar sa mafita sai ya ce
in ka dubi usulin abin da ita kanta Russia take cewa ba ta yadda ba har ta kai ga wannan shine ba ta so Ukraine ta shiga NATO domin za a samu makamai to masu cin gajeren zango a kai mata har iyakarta kuma in ka duba ita Ukraine a tsarance a inda take tana kusa da bangaren Moscow ne wanda kuma wannan bangare na Moscow kusan fiye da kashi 60 zuwa 70 na Russia a wannan bangaren suke to ga wannan in ba zama akai ba yanzu a ce diplomasiyar ta kai ga an shawo kan Ukraine kuma ga matsin lambar Russia an shawo kanta ta amince cewa ba za ta shiga wannan kungiya ta NATO ba to shine kawai zai isa a samu kawo karshen wannan abu to kaga idan aka samu wannan su kamar su Turkiya din suka shiga ita har aka samu Ukraine ta yadda da wannan America kuma ta samu hanyar fita daga cikin abun kasashen Turai su ma suka yadda da wannan zaka ga an warware shi ta diplomasiya ba tare da an kai shi amma idan ya je har zauren majalisar dinkin duniya to tunda suna da kujerar naki Rashi tana da shi Chata tana da shi America tana da shi Britain tana da shi su wa'annan kasashe guda biyar kowace ka taba za ta iya cewa ba ta yadda ba
to Professor ta fuskar diplomasiya fa akwai wani garan bawon da kasashen Africa musamman Nigeria za su yi wata kila ko wata dama da za su iya samu misali a sakamakon wannan rikici
to babban dama da za su dai shine kaman an zo zauren majalisar dinkin duniya babban zaure anan za su tashi su yi maganganun su wanda zai nuna ba su ji dadin wannan abu ba kuma su yi kokarin yanda za su jawo hankalin manyan kasashen su su ga cewa an warware wannan takaddama musamman ta cikin hanyar diplomasiya da siyasa domin abun kuma ai yana da tasiri misali ga batun gurɓacewar yanayi da abubuwa dai wanda dai daga ƙarshe kamar yanda Hausa suke cewa idan giwaye biyu suna fada ciyawa ce za ta sha wahala
Professor Kamilu Fage kenan a hirar su da Muhammad Ibrahim Kwari a shirinmu na gaba za a ji ragowar wannan hirar yanzu kam ga shirinmu na gaba
Was
sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka dan Allah ku ba mu takaitaccen tarihin marigayi gare mu bukar mamallakin gidan talabijin da radio amfani shin asalin mutumin wani gari ne kuma yaya batun iyali shin da me al'ummar jamhuriyar Nijar za su fitunawa da shi masu tambaya kwamrar kaka mai yidi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Jifa da Madu Gambo Kairi da Masak assalamu alaikum yoyi Hausa dan Allah ku bani takaitaccen tarihin Lullugat mai tambaya Yusuf Abubakar Bauchi to bari mu fara da tambaya kan tarihin marigayi gare mu bukar idan masu tambayar kwamrad kaka mai yidi da Alhaji Abubakar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa da kuma Madu Gambo Kairi da Masak na saurare ga ansar da wakilin mu a Maradi Mansur Sani ya samu daga wani dan uwan marigayin kuma shugaban radio amfani a Maradi Bula Maligari wanda ya ce
Alai Mansur an aihi Alhaji Garema Bukar ranar 2 ga watan 2 na shekarar 1959 a garin Mene Surwa Alhaji Garema Bukar dan kabilan Babbarbare ne ake cewa don Alhaji Garema Bukar Babbarbare mutum ne na kasar Mene Surwa kuma dan gidan sarauta ne na Mene Surwa Alhaji Garema Bukar ya rasu ya bar mata 2 da yara guda 6 ya cikin yara guda 6 babban namiji ne sauran karnan shi ɗan mata ne
bangaren abin da ya shafi rayuwar shi dami dami yayi kafin girma har ya zama fitaccen mutum
Alhaji Garema Bukar dai a takaice yayi lokal na ɗan jarida don kashi jarida karanta shi yayi bayan shi yayi karatu diya na karin ilimi sahu sahu kuma yazo manto mutume ne wanda nan da nan a wajajen shekaru 1919 shine ke sahun gaban ɗan jaridar Niger wanda sun kasa jarida mai zaman kanshi ta girku a Niger tunda duk wahalan girkuwar jarida mai zaman kansa su suka shata a lokacin da wani an ce mai jarida ma bayayi ba tunda da kayan ka sai a baka kashi ko a lalata ma kaya duk da haka bai taba fasawa ba ci gaba yake hal abubuwa suka girku don iya cikin ɗan jarida na sahun gaba wanda suka girka demokradiya ma a kasan nan
a wani irin matsayi ya rika ku a bangaren gwamnati ko siyasa ko wani abu
Alhaji Garema Bukar a bangaren siyasa ya zama konsaye na gunduma Mene Surwa ya zama deputy national na kasar Mene Surwa ban da dan majalisar dokoki kenan Alhaji Garema Bukar ya zama dan majalisar dokoki na gunduma Mene Surwa kuma ban da wannan ya zama mashawarci na shi gunduma Mene Surwa kan kanshi wanda ake ce ma konsaye bancin haka Alhaji Garema Bukar ya zama shugaba na radio na gwamnati bangaren Damagaram da Doso
a bangaren abun da ya shahi hulɗa ko kaddarori ko kuma wasu abubuwa gacin kafuwar gidan radio amfani da ina da ina ke da wannan amfani kuma wani irin tasiri amfanin ta yi daga wancan lokaci zuwa yanzu
ka san na ce ma lokacin da amfani ta girku lokaci ne wanda in ba a shirye ba kake baka iya yin jarida kai in ba namijin kirki bane baka iya yin jarida kai in talauci gare ka wancan lokacin baka iya yin jarida saboda ita jarida tana da wannan abubuwa in ya zamanto kai kasashen mutum ne zuciyarka kana da tsoro ko maka kaza baka iya yin jarida ko ma gida ka zauna mutum ne wanda a tsaye yake komin ɗacin abu in gaskiya ne zai a yi shi kuma Alhaji Garema duk siyasar da yayi a cikin rediyon shi baka yin halakar siyasar shi da aikin ma'aikatun shi kuna da yancin ku je ku yi aikin ku yanda jarida ta ba ku yanci ku yi shi ma yayi siyasar shi a wancan lokacin yanda siyasar shi yake bai damu ba da harkan ya zo ya sa bakin shi cikin abubuwan da radio ke yi a wancan lokaci kenan mutum ne tsayayyen mutum ne wanda dama ya ba shi dama wancan lokacin duk abin da yake na jarida ne in dai ya san labarin shi to in ina yake sai an hudo bayanan nan dan saboda mutane su ji mine ne ko me ke kasancewa
da ina radio amfani ta tasiri a kasar Niger ta dalilin Garema Bukar ya kafata kuma ni za a iya cewa koda yanzu da bayan baya rayi za a iya cewa amfani tana nan mine ne mutanen ma Niger za su kalla su tuna Garema
ka san lokacin da aka fara girka amfani a cikin Niger musamman mata maradi wannan shekara 1999 aka bude ta kafin ita an bude ta yame wancan sannan aka bude ta da magaran a 1998 sannan kuma aka bude ta difa aka zo ta kwanni duk radiyon nan lokacin da aka bude su shi amfani program ne gare shi na musamman wanda duk jahar da aka zo aka girka ta ba program din yame ke tasiri ba a program din yame na zaman kanta na jihohi na zaman kansu ana aiki da halshen jama'an da ke wurin don saboda su fahimta don kaga ya sha bamban da radio da television da yawa wanda program nan yame ne duk duniya da duk kasa ake jin shi shi duk wuri in ya zo program din shi na musamman ne yake yi kuma da wanda za su tsaya su tahiyar da abun kuma Alhaji Grem mutane wanda ya baka shugabancin abu ya baka wuka da nama za ka tsaya kai aikin ka tsakani da Allah ba tare da ka sa wani tsoro a zuciya ba tunda abun nashi ne amma shi zai tambaye ka kai wane in muka yi abu kaza daidai ne ko kuma in zai sa ma kai ai wani abu zai ce kai wane ku yi hakuri za mu yi abu kaza ka gani mutum ne kuma wanda Allah ya yi shi babu girman kai ko kala zarratan cikin shi ni ban taba gani ba mai hali kamar irin Alhaji Grem wanda zai zo kowa sai ya rungume shi kowa nashi ne lalle Alhaji Garema Bukar ya bar mu yanzu abun sabo ne da saura tunda a cikin mutanen mu na gabas ɗaya ne irin shi kai kusan ko babu ma wanda zai yi abubuwan da kowa za su yi amfani da shi shi mutum ne wanda in yi abun shi na kowa ne ba ruwan shi da bangaren shi kake ba ruwan shi ba bangaren shi siyasar shi kake a shi kayan shi na kowa ne kuma masu yin amfani da shi sun sani sun san kayan shi na kowa ne
domin ne al'umma za su tunawa da shi ya ba da gudunmuwa a tunne za su kallo su ce lalle Garema ya yi wani abu a Niger
ai Alhaji Mansur mutumin da ya wuce gaba da dukiyan shi da kayan shi a ba shi kashi a rihe shi kaso ai menene ya kiya sai da ya bude ma ɗan jarida ai wannan burtali ne aka bude ma ɗan jarida da wanda kowa kusan ya bi ai yanzu jarida kawai abu ya zama radata kowa yana shiga a wancan lokacin in ka ce ma wani ya jarida bai yi tunda ya san wata rana ba zai kwana a gidansu ba
wani gwarzo za a kamanta shi dai a cikin aikin jarida wanda ya bar tarihi a ƙasar ne
kusan in na faɗi kaka ce dan mai gidana ne Alhaji Garema Bukar a ɗan jarida mai zaman kanshi a Niger ba ai kaman shi ba Allah ji kanshi sai dai a gaba ai kaman shi ko ta kowane fanni tunda shekara 25 ina aiki kalkashin shi samun kaman shi sai an daure tunda mutum ne komin shi sai over mutum ne wanda kuma wajen kyauta yayi nisa wannan banna ma iya misalta shi wajen kyauta yayi nisa sai dai Allah ya bashi lada
sai kuma tambaya kan tarihin Lullugat wanda mun sha bayar da ansa amma idan Malam Yusuf Bukar na tare da mu ga ansar da shugaban sashin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala ya bayar kwanan baya
Frederick John Elfrey Lugard an haife shi ne a India a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yanki amma shi mutumin Ingila ne sannan ta ne ga wani da ake kira Reverend Frederick Grover Lugard wanda sai ne na wato kasar Burtaniya wanda aka kai shi aiki a India Hane ne kuma ya haifi Lullugar a 22 ga watan Janairu shekara ta 1858. Sannan shi Lugard yana daga cikin mutane 'yan legen asiri wanda ya zo yankin Afirka. Kuma yana daga cikin waɗanda aka sa su aiwatar da tsarin girar na mulkin mallaka daga shekara ta 1901 zuwa shekara ta 1928. Sannan ya yi gwamna a Hong Kong a shekara ta 1907. Zuwa shekara ta 1912 sannan ya yi gwamna a Nigeria gaba daya daga shekara ta 1914 zuwa shekara ta 1919 an kawo shi arewacin Nigeria daga shekara ta 1895 daga kasar Uganda a inda ya zauna ya yi aikin soja ne kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki wanda ya kawo shi arewacin Najeriya shine George Goldie wanda yake shugaba ne na daya daga cikin manyan kamfanonin yan jari hujja wanda aka kafa a nan Najeriya wato Royal Niger Company sannan ya zamanto commissioner babba na kasar Burtaniya daga shekara ta 1900 zuwa shekara ta 1906 sannan an hada arewaci da kudancin Najeriya daga a daya ga watan Janairu shekara ta 1914 a karkashin jagorancin shi Frederick John Delphi Lugard wanda yake da takaitaccen tarihi kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya ya zauna a Afirka ta yamma ya zauna kuma kasar Hong Kong wannan shine dalilin da ya ba da damar da aka kawo shi Najeriya sai yana da kyau mu fahimci cewa kafin da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da Lugard yayi a shekara ta 1914 akwai alaka mai karfi ta fuskar tattalin arziki kasuwanci zamantakewa da mulki a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya har mutane suna tafiya daga arewacin Najeriya suna kasuwanci a kudu mutanen kudu suna tasowa suna zuwa arewacin Najeriya ta fuskar kasuwanci sannan daidai da jihadin Shehu Dan Fodio sai da ya kai wurin kafa daular Ilorin saboda haka wasu masana tarihi suke cewa ko da Lugard bai hada arewaci da kudancin Najeriya sun zama Najeriya ba to Najeriya dama tana gab da za ta hade a matsayin ta na kasa guda amma wanda ya hada arewaci da kudancin Najeriya ta tarihi a zahiri wanda aka fi sani shine Frederick John Delphi Lugard
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wakilinmu a Maradi Mansur Sani da wanda ya bayar da umarni Haile Haile da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya yarda yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Ungiyar kwallon kafar PSG ta kasar Faransa ta sha alwashin biyan kuɗi a ƙasa harfan miliyan 150 na rattaba hannun sabon kwantiragin shekaru biyu domin ci gaba da rike shahararren dan wasan Kylian Mbappe dan kasar Faransa mai shekaru 23 zai karkare wa'adin kwantiragin sa da PSG ne a wannan bazara kuma tuni da ya cimma yarjejeniyar kuɗi da kungiyar Real Madrid ta kasar Spain watanni da suka gabata to sai dai kuma PSG din ta lashe takobin ci gaba da rike dan wasan ta kuma a shirye take ta yi masa ta yanzu zurutun kuɗi harfan miliyan 21 na gundarin albashinsa a shekara to sai dai rahotanni na bayyana cewa duk da wannan tayin ana ganin dan wasan ya fi sha'awar komawa Real Madrid fafutukar kungiyar Manchester United ta Ingila na samun shiga gasar cin kofin zakarun turai ta baki ya haɗu da kalubale a yau Asabar sakamakon kashin da ta sha a hannun Everton da ci ɗaya da nema a wasan Premier wannan ya sa mai horar da ƴan wasan kungiyar Ralf Rangnick ya zargi ƴan wasan da rashin kuzari da kwazo a wasan samarin da kuma ya sa ya fito karara ya ce san kungiyar ba ta cancanci shiga gasar ta baɗi ba Everton ta buga wasan ne na yau alhali tana kokawa da ajin ficewa daga gasar ta Premier bayan kashin da ta sha a hannun abokiyar gwagwarmayar ta ajin wato Burnley da ci 3-2 a makon da ya gabata Rangnick ya cacaki ƴan wasan nashi da cewa san ba su nuna wata alama ta kwazo ko kudurin samun nasara a wasan ba wanda yake kuma hakan ya nuna rashin bukatar suna karkare kakar wasannin ta bana a cikin kungiyoyi hudu na saman teburin gasar Premier wanda zai ba su damar shiga gasar zakarun Turai mai zuwa a ɗaya bangaren kuma kungiyar kwallon kafar Chelsea ta sauke fushin kashin da ta sha a makon da ya shige har sau biyu tare da lallasa Southampton da zunzurutun ci 6 da nema a yau a makon da ya gabata da Chelsea din ta sha kashi a cikin gidanta a hannun Brentford da ci 4-1 wasan Premier kano kuma ta sha wani kashin a hannun Real Madrid da ci 3-1 gasar zakarun Turai shi ma a cikin gidanta to sai dai tun kafin soma wasan na yau mai horar da ƴan wasan kungiyar Thomas Tuchel ya bayyana cewa suna cikin jimamin koma bayan da suka fuskanta a makon jiya wanda ya ce suna kokarin yin gyara sakamakon kuma shine hushahushin akan Southampton da ci 6 da nema sakamakon wasan dai ya sa Chelsea din kara gyara zama a matsayin ta uku a saman teburin gasar ta Premier yayin da babbar abokiyar takararta na kasancewa cikin kungiyoyi hudu a saman teburin gasar wato Arsenal ta sha kashi har sau biyu a jere a makon jiya Arsenal din ta sha kashi a gidan Crystal Palace da ci 3 da nema a yayin da kuma yau Asabar Brighton ta bi ta har gida ta doke ta da ci 2-1 wannan kuma ya sa ta tanam da ta lallasa Aston Villa da ci hudu da nema a yawa sabar ta haye ta zuwa ta hudu a tebur da maki 57 a cikin wasanni 31 yayin da Arsenal din take ta biyar da maki 54 a cikin wasanni 30 Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria
a gaishe ka yanzu kuma lokaci ne na sauraron tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan Ramadan
Sunana Malam Ibrahim daga kuma su gana masallacin Malam ya Musa to mun gode ma Allah da wannan shekara Allah ya kawo mu to masha Allah an fara azumi lafiya kuma mun gode ma Allah azumi dai ni faidan da naji shi a cikin jikina saboda gaskiya an kai azumi kana jin nishadi kuma kana jin garkuwan jikinka kaman ya karu ne kana jin safiya a jikinka indai kana azumi sakaninka da Allah fi sabilillah zaka ji kaman ya kara ma Allah lafiya abubuwa da kake ji shi na ba daidai ba a jikinka zaka ga ya sake especially ma balle ka amfani da dabino wurin bude baki da ruwan zafi ko ci wallahi alhamdulillah mu da abdu mun gode ma Allah kware yana kara mu lafiya mu sakiya inda haka ma zai tafi da kullum mun gode amma har yanzu ma alhamdulillah azumi akwai fa'ida ciki kware fuskar ibada da imani wallahi yana saki ka kware don zaka ji kaman ibadan nan kai karan kanka kana kara ma yana kara ma kwarjini da himma kana kaman barkai kaman ka kara ma fiye da da kaman kai in kai sace kana kaman kai an wuce an barka shi yasa yana barkai ma kana kara kwazuwa kai wannan din insha Allah
sama kuma shi gana wurin ibada ni abinda zan ce wurin ibada musamman sallan tarawih Allahu akbar abu ne da yake daga shekara sai shekara shi yasa in yazo muna sacrifice ne mu yi shi saboda wannan wata in ya wuce to ce yawancin rai ni abinda zan ce kenan Allah ya saka da alheri
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ne Ibrahim Muntari Ali gaskiya azumi wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu yi azumi kuma azumi akwai albarka akwai rahama sannan akwai gafara a ciki sannan kuma abu ne wanda yake in yana zuwa ana marmarin shi in zai fita kuma ana kewaye shi shi da azumi abu ne akwai alheri mai dimbin yawa a ciki saboda alherin shi Allah ya ce azumi shi nashi ne
to da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a takeici
an ci gaba da kwashe farar hula a yau Asabar a sassan gabashin Ukraine da yaki ya daidaita kwana ɗaya bayan wani harin makami mai linzami da yin sanadiyar kisa akalla mutane 52 a wata tashar jiragen ƙasa inda dabban mutane ke jira a kwashe su daga yankin da ke ƙara fuskantar barazana kafin harin Rasha na bazata shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci ƙasashen duniya da su maida martani mai tsanani akan harin da aka kai a tashar jiragen ƙasan garin Kramatorsk a jiya Juma'a yana mai bayyana harin a matsayin alamar laifuffukan yaƙi ta baya-baya da dakarun Rasha suka aikata yana kuma fatan zaburar da ƙasashen yammaci da ke goyon bayan Ukraine da su ƙara ƙaimi wajen taimakawa ƙasarsa ta kare kanta Majalisar Wakilan Pakistan ta sake wani zama a yau Asabar don fara shirin kada kura'a akan kudirin yanke kauna da ƴan adawa suka gabatar don neman tabbaki Prime Minister Imran Khan a jiya Juma'a da daddare Khan ya sake zargin Amurka da cewa ita ke kitsa shirin kada kura'ar ya kuma ce ba zai amince da gwamnatin ƴan adawa ba idan a ƙarshe aka tsige shi shugaban na Pakistan da ke fuskantar matsaloli da yawa yayin waɗannan kalaman ne a wani jawabi da ya yi wa al'ummar ƙasar a daren jiya Juma'a ta talabijin Khan ya yi magana ne kwana ɗaya bayan da kotun ƙolin ƙasar ta yi watsi da ƙoƙarinsa na daƙile kaɗa kuri'ar da aka sa ran yi ranar Lahadin da ta gabata a wani zama na baya mataimakin kakakin majalisar ɗan jam'iyya mai mulki ta Khan ya ayyana kaɗa kuri'ar a matsayin wadda ta sabawa doka saboda wata ƙasa ce ta ɗauki nauyinta
To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya hada sai kuma injiniyan mu ne yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri wassalam